الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجدا تفضلك الله سبحانه وتعالى بساكي حتى ما أكراتمنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها صفة تسلم منزو صلى الله عليه وسلم tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar ana yi a gabanka. Inda yau insha Allah ta'ala shine ina ga darasi na kusa da na ƙarshe. Kina insha Allah zuwa rana ta yau in Allah ya yarda za mu zo ƙarshen wannan littafi mai albarka na babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani, littafin da ya mana ko kuma ya koya mana yadda ake sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama. Inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan a lokacin da kai raka'a biyu za ka tashi kai ta uku zuwa ta hudu. Kenan yanzu mun yi raka'a biyu, mun yi tahiyya, mun ma manzo sallallahu alaihi wasallam salati. A sallah mai raka'a biyu mun yi haka, mun yi sallama kenan. A sallah ko mai raka'a uku zuwa hudu, idan muka zo yin tahiyya ta fari, mu tabbatar da mun ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati tukwana mu tashi mu kata uku zuwa ta hudu insha Allah. Haka dai bayanin ya zo kuma ya gabata hadisai ingantattu wanda suka tabbatar da haka. Malik ya ce wa al-qiyamu ila raka'ati thalitha, a lokacin da za a tashi wajen yin raka'a ta uku, thumma rabi'a, kuma zuwa raka'a ta hudu. Malik ya ce wa thumma kana yanhadu, manzo sallallahu alaihi wasallam yanhadu ila raka'ati thalitha mukabbiran, yana tashi zuwa ga raka'a ta uku mukabbiran, yana mai kabbara. Wa amara bihi al-musii salatahu fi qawlihi, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci wannan wanda yake bata sallar shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi da yin haka a inda yake gaya mishi cewa thumma sana' dhalika fi kulli raka'ah, sa'annan ka aikata haka a kowace raka'a sallallahu alaihi wasallam, wa sajada, kuma a dukkan sujadar da zakai. Kenan manzo sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi da yin haka kama taqaddama kamar yadda ya gabata. Yace wa kana sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qama min al-qu'da kabbara thumma qama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai tashi daga zama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kabbara thumma qama, sannan kuma sai ya tsaye. Wannan hadisi ne ingantacce, ya zo a cikin Abu Ya'la, ya kashi a cikin Musnad ishi, kuma Imam al-Albani ma ya kashi cikin Sahiha nashi. Malik ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa yadai, manzo sallallahu alaihi wasallam yana daga hannuwan shi guda biyu ma hada takbiri ahyana tare da wannan kabbara da yake yi wani lokaci kenan manzala sallallahu alaihi wasallam idan zai tashi tsaye idan yayi kabbara to wani lokaci sai ya daga hannun shi ma haka kenan idan mutum ya tashi zai tashi zuwa ga raka'a shi ta uku ko ta hudu kenan idan ya daga hannun shi sunna ce za mu gani kuma wani lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam iya zauna ma zai daga hannun tukwana ya tashi yayi zuwa ga raka'a shi ta uku zuwa ta hudu yace wa kana idza arada alqiyam ila raka'ati arabi'a manzala sallallahu alaihi wasallam idan ya so tashi zuwa ga raka'a shi ta hudu qala allahu akbar sai yace allahu akbar wa amara bihi almusi salatahu kuma ya umarci wannan wanda yake bata sallar shi kama taqaddama anifan kamar yanda ya gabata yanzu kenan mun yi bayanin haka yace wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa yadayhi manzala sallallahu alaihi wasallam yace yana daga hannuwan shi ma hazat takbiri ahyanan tare da wannan kabbara wani lokaci kuma kana yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi thumma yaqumu mu'tamidan ala al-ard yace kuma wani lokaci yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra manzala sallallahu alaihi wasallam yana daidaituwa a zaune a saman kafar shi ta hagu mu'tadilan yana daidaita hatta yarji'a kullu 'azmin har sai kowani kashi ya koma ila mawdi'ihi zuwa ga wurin shi kenan idan ya zauna sai ya yi zama na musamman kuma ya koma mu'tamidan ala al-ard sannan kuma sai ya tashi yana mai dogaro da kasa wani na magana akan jilsa al-istiraha wannan zama da ake na istiraha tsakanin raka'a ta uku zuwa ta hudu ko kuma raka'a ta fari zuwa ta biyu kenan lokacin da mutum ya raka'a ta fari idan zai je zuwa ga raka'a ta biyu zai zamana kaɗan sannan kuma ya dogara da hannuwan shi tukun ya so ya tashi wannan ya zo a sunna manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah haka nan kuma idan ya tashi idan zai raka'a ta hudu ya tashi kenan daga raka'a ta uku hannu yana yin haka nan sallallahu alaihi wasallam yace wa kana ya'ju menene al'ujun shine ya'tamidu ala yadayhi idza qama shine yana dogaro da hannun shi a lokacin zai tashi kenan manzo sallallahu alaihi wasallam yana dora hannuwan shi haka a lokacin da zai yi idan ya zan zamna nan kuma sai dora hannun shi haka tukana sai ya miƙe sallallahu alaihi wasallam wa alaikum salam na wajen tsayo ko wajen tashi aha kore aha to insha Allah za a gwada su kenan za a gwada irin tashin da ake yi a lokacin da za a abin nan wa zai gwada mana kenan insha Allah bismillah walaikum salam aha
Allahu akbar
sake mu gani ba ta fiya ba tsakanin raka'a ta farko zuwa ta biyu eh ta so kenan wannan daga sujada kenan duba da kyau to wannan kaga yayi kabbara a zauni shi ma ya zo a sunna hayin haka akwai kuma wanda kenan sai yayi tsayin zai kabbara tare da daga hannuwa idan ya taso na wannan wani in zai tashi tsayin wannan wani kai tsaye zai miƙe wani kuma sai ya dan abin nan sarifan kenan da irin jikin mutum wannan dai shine irin tashin da manzala sallallahu alaihi wasallam yake mana magana a nan na in an inda ta hiya ma kenan raka'a ta biyu inda zaka tashi zuwa ta uku kenan shi ma zaka dogara da hannunka shi ma sai ka tashi kai irin wannan kenan na yawa zancen kabara ma da yake magana kabara da ake yi a zamne ko kuma kabara in an tashi kabara ta zamne wadda muke magana idan kana zaune kana iya yin haka kai kabara tukwana kai zai kuma idan ka so kana iya bari sai ka tashi tsaye tukwana kuma kai kabara sai ka abin nan. Shi wannan jalsatul istiraha wani lokaci ana samun shubuha tsakanin limammai da imamu, wani lokaci shi liman ya yi jalsatul istiraha shi kuma imamu bai yi ba, kawai jama'a ka ce Allahu akbar kawai ya tsaye, shi kuma sai ya tashi sai iske liman a zaune. Wannan abin sai dan yi jenan wani ya gani kamar ya riga ya liman, sai ringa tunanin kuma sallar shi ta lalace ko na makamanta haka. To wannan wanda yake wanda ya kamata ya liman sai in ya taso ya zamana he zai yi tsaye ta kwana he kabbara ke ai he ya kabbara za a taso ko, to ya taso ya dan zamana he zai miƙe ta kwana sai kabbara. Lokacin nan ma mun daga sun taso in ma mutum huce yayi kenan dai liman ya riga shi eh hakan ya da a rike shugaba na insha Allah kenan hakan zai yi insha Allah ne a daidaita abu. Malai ce wa kana ya qara fi kullin min ar-raka'atayn al-fatiha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana karantawa idan ya tashi a raka'a ta biyu a raka'a ta uku zuwa ta hudu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul fatiha wa amara bi dalika al-musi salata, kuma ya umarci wannan wanda yake bata sallar shi akan yin haka. Yace wa kana rubbama adafa ilayhima fi salati az-zuhri bid'a ayat, yace kuma wani lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam takanyu ya ƙara a sallah ta az-zuhr ya ƙara wata sura ko wata wasu ayoyi bayan Fatiha a raka'a ta uku da ta hudu a az-zuhr. Me ake karantawa? Fatiha shine muka sani ko? To hadisi ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam an samu wani lokaci yana ƙara wasu ayoyi haka kenan, ƙari akan Fatiha bayan a raka'a ta biyu ta uku ko ta hudu, wannan ba laifi bane ba, ka dauke shi wani laifi ko na mutum ya ƙara daidai ne, babu wani kuskure a ciki kenan. Dan liman an samu wani lokaci yayi jumawa kusan irin jumawar da yayi a raka'a shi ta fara da ta biyu a zawa kenan, tana yawa ƙara wasu ayoyi ne wanda ko ba laifi bane ba daidai ne duka insha Allah. Yace fi salati suhri bid'a ayat kama sabaka bayanuhu fil qira'a fi salati zuhri, kamar yadda muka yi bayani a baya da muka yi bayanin sallah ta zuhur. Maliki tuwa al-qunut fi salawati al-khams lin-nazila, magana akan al-qunut a salloli guda biyar dalilin wata mas'ala da ta faru shine ke ni da an-nazila, kenan wani abu ya faru wanda misali na roƙon Allah ne akan wasu su samu sauki kan wani al'amari da suke ciki, ko kuma roƙon Allah ne akan Allah ya azabtar da wasu ko ya tsine musu ko na makamanta haka. Haka wannan biyu yake zauwa, ko kuma wasu addu'a akan wani hali da suke ciki Allah ka musu sauki, ko kuma kama wasu addu'a akan Allah ya azabtar da su saboda wani da suke. Dalilin wannan biyu yake sawa a yi al-qunutu. Ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallam, manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza arada an yad'u ala ahadi, idan ya so yama wani addu'a sallallahu alaihi wasallam yama wani yami kenan addu'a akan shi aw yad'u li ahli ko yama wani addu'a ta alkhairi, idan aka ce ala ana neman addu'a akan wani wanda yayi wani zalunci ko koye wani abu an ada addu'a akan shi wani abu ya fada akan shi, shi kuma addu'a li ahadin shi kuma ana addu'a ne domin wane ya samu kaza kenan. Addu'a ta alkhairi ita ce li ahadin, addu'a ta azaba ita ce ala ahadin. Na'am. Yace qanata fi raka'ati al-akhira ba'da ruku, manzo sallallahu alaihi wasallam yayi al-qunut a raka'ar shi ta ƙarshe fi raka'ati al-akhira ba'da ruku'i, bayan ruku'i kenan, bayan ya taso daga ruku'i ya ce sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd hamdan katiran tayyiban mubarakan fi, to kuma a lokacin nan sai fara addu'a akan abin da yake addu'a. Sai ce wa kana yajharu bi du'a'ihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana bayyana addu'an nan da yake, kenan ita al-qunut ba are ba ake bayyana ta ake, an gane bayyana ta ake, ba a yin ta a rai, ba a yin shiru, idan za a yi ta bayyana ta ake ma mu suna cewa amin amin amin. Wa yarfa yadayhi, ko manzo sallallahu alaihi wasallam yana daga hannuwan shi yace wayu amman man khalfahu kuma wanda suke bayan shi suna cewa amin 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 shine anan malai yake bayani yace wannan hadisi ahmad wa tabarani bi sanadin sahih suka rawaito wannan hadisin wa hadha madhhabu ahmad wa ishaq annahu yarfa yadayhi bil qunub kuma shine madhhabi na ahmad da ishaq akan manzo sallallahu alaihi wasallam yana daga hannuwan shi a al qunub kama fil masail kamar yadda yazo a cikin masail na al imam al mirwazi yace wa amma masful wajh bihima to idan an daga hannu ya magana ta shawul huska idan an yi addu'a da za a yi haka kuma ya magana ta wannan shine malam zai bayani ana yace falam yarji fi hadha al mawdi' ba a taba samu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi addu'a idan ya zo karshen addu'a kuma shawawa haka shawawa addu'a da ake ba a taba samu ba manzo sallallahu alaihi wasallam idan yayi addu'a ya kare yana shawa fuskar shi idan yayi addu'a idan ya daga hannu yayi addu'a haka an samu wannan su dewa wurare daban-daban hadisi ne mutawatir hadisin yahya ilga wanda yazo manzo sallallahu alaihi wasallam idan zai addu'a yana daga hannu amma ba a samu ba idan ya kare ya sha fuskar shi sai dai ya karantar da mu cewa idan mutum zai kwanta barci yayi wasu addu'o'i kuma sai shahi cikin shi addu'o'i da sai takan yi wanda suka fahimci haka sun fahimci haka ne daga wancan hadisi amma addu'a da mutum zai ko ta alkulu ko addu'a misali ka tashi kai addu'a ko wani taro ai addu'a ba a samu manzo Allah sai sharri idan ya kare addu'a yana shawo fuskar shi ba a samu kawai idan ya kare shikenan sai a ce ba sai an shawo amma shi daga hannun lazimi ya addu'a idan za ka yi addu'a ka daga hannun wannan ya zo a da sai barkatai haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya idan za ka yi addu'a ka daga hannun amma shafawa bai zo na ya ce fa huwa bid'a amma ya ce kai bid'a ce ma wa amma kharij salat falam yasih ya ce kuma bayan wanda ba cikin sallah bai ce bai ma inganta ba babu hadisin da ya zo akan wannan magana na mal ya ce wa kana yaqnut fi salawat al khams kullaha manzo sallallahu alaihi wa sallam yana al qunut a sallolin shi guda biyar baki daya kenan idan wani abu ya faru ta kama ayi al-qunut to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-qunutin shi ba a wutiri kadai bane ake yin da ai mun yanzu sai asham ko kiyamul layli muke yin al-qunut ko to as-salawatul khams manzo sallallahu alaihi wasallam salloli guda biyar asuba as-sahur al-asr maghrib isha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muke yin al-qunut a raka'a shi ta karshe bayan rukuyi لكنه كان لا يقنط فيها الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم سي دي منزل الله صلى الله عليه وسلم با كوي يا دوكي تا با ا مسايين كودي وش ان اني صلاه سي اني اه ينا ينتني ا لوكاتين دا زي ما وني ادعاء زي ما واسو ادعاء كو زي ادعاء اكن وسو ادعاء غا وني دا ادعاء اكن وني شيني قازن مكا بامبانجين سو addu'a ga wani shine addu'a ta alkhairi addu'a akan wani kuma addu'a kenan da tashabbu ko ta azaba yace faruba ma qala kenan daga cikin wanda aka samu alqunutin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yake cewa allahumma anjir walid bin walid ya allah ka tsiratar da walid dan walid bin mujira wa salma bin hisham wa ayyash bin abi rabi'a wa innan bayin allah guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana musu addu'a Allah ya tsiratar da su daga sharrin a lokacin nan kafiran Makka me ya faru musulunta suka yi sai aka hana su su yi hijira zuwa ga garin Madina wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ake azabtar da su shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a akan ya Allah ka tsiratar da waɗannan bayan Allah guda uku kuma Allah ya tsiratar da su kuma shikenan aka sai da yin ita shi walid bin walid dan uwa ne ga khalid bin walid shi wannan yana cikin group ta kafirai lokacin da aka yi fatahu makka eh aka yi yakin badar iya ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wa'inda ya kama su Khalid bin Walid suka zo suka fanshe shi da dukiya suka amshe shi to daga baya Allah kuma sai sanya mai musulunci a zuciya sai musulmi da to da ya musulmi ta kuma sai ya ce zai hijira suka ce a ba kai bane babu zancen wani suka yi da shi ya dawo ya kida wa sai suka fara azabtar da shi da wa'annan yan uwan nashi to dalilin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sallah in aka yi idan aka zo raka'a ta karshe ba ruku'i an taso manzo Allah sai ya ringa musu addu'a yana ce ya Allah ka tsiratar da Walid bin Walid ya Allah ka tsiratar da Salma bin Hisham ya Allah ka tsiratar da su ya Allah ka tsiratar da su haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta musu addu'a yace kuma Allahumma ijid wad'ataka ala mudda ya Allah ka tsananta kamunka akan mudda kenan waɗanda suke azabtar da waɗannan mutane da suke azabtar da musulmai waj'al hasinin kasini yusuf ya Allah ka sanya musu hori kamar yadda ka sanya wa mutanen yusuf fa ai mutanen annabi yusuf lokacin da sarki yayi mawalki qala al-mulku inni أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها المرء أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أدغاف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجو إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فزروه في سنبله إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون هكذا النبي يوسف يباس متى كان دزاز بي دمون سترك ولي سركيني yayi maholkin wasu shanu masu mai amma kuma masu yunwa suna cinye su kuma yayi maholkin zangarniya ta dawa ta hatsi ta tsaba dai wannan su kuma tsanwaye guda bakwai hallo kuma yayi maholkin wasu guda bakwai busassu yayi maholki ya sake sai ce kai wani al'amari ya tara fadanci ya ce ni wanda maholkin ya matsa mini na yawan zama waye iya fasara maholki ya fasara mini ya faru mine ne zai faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yabqa min an-nubuwa ila al-mubashirat aka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam ma ma'ana al-mubashirat yace ar-ru'ya salihah hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayana ba abinda zai saura sai wani abu da ake cewa al-mubashirat sahabbai suka tambaya menene al-mubashirat sai ce shine ar-ru'ya salihah shine maholki na mutanen kirki anan malamai sai suka ce me ake nihi da maholki na mutanen kirki shi ma yana daga cikin bangare na annabta eh maholki na mutanen kirki wa'inda sun kasance ba a same su ba da saban Allah ko fasikanci ko mutane ne suka tsaya akan gaskiya ba su cika yin maholki na banza ba mafi yawa idan suka yi maholkin alkhairi ko da a ce maholkin su bai nuna cewa wai wani abu ne zai faru ko wani abu zai faru a ba kai duk wanda suke sani amma maholkin su wani abu ne wanda yake nuna wata karama da gare su ta farko kenan ko kuma maholkin wannan nasu yana musu albashir da wani abu shi kuma wanda ba mutumin kirki bane ba idan ya yi maholki kawai tattara share-share ne ba ma kallon maholkin nashi to shi kuma wanda ba musulmi ba a koyewar maholkin shi ya zama gaskiya a koyewar maholkin shi ya zama ba gaskiya kamar yadda ya faru ga wannan sarki to shi maholki mine ne maholki kawai wani abu ne wanda mutum yake yin shi. Amma kuma malaman falsafa sun mena shi, sun dauke shi a matsayin abinda suke cewa Allah shu'ur, kamar abinda mutum yake yin shi cikin unconscience. Amma ina ga sufret sun nuna ko ma wani irin mahulki ne kai, akwai ma'anar shi, akwai abin da yake sun nuna takanni wani abu ne da ka rike a ranka, ko kake so ko kake ki. Idan yana so ya bayyana a rayuwarka sai ya fito ta hanyar mahulki. Kenan wani abu ne wanda yake kake raye da shi cikin conscience ɗinka. Amma bai bayyana, to sai idan ya buƙaci ya fito sai ya fita hanyar mahulki sai ya bayyana. Haka su suka rinka ɗan fasara shi abin da ya nashi da yawa ne. To shi mahulki kenan da wannan sarki ya yi, ya yi mahulkin cewa ga shi abin da yake faruwa, ya rasa ya sai. To da ya ba fadawan shi wannan shawara, a ciki akwai wani yaro wanda ya zamana a gidan kurkuku tare da Annabi Yusuf. Annabi Yusuf ya fasara musu mahulki da suka yi, ɗaya yana shayar da sarki giya, ɗaya kuma an rataye shi. Dama su biyu ne, su aikinsu hidima suke ma sarki, ɗaya ba sarki abin sha, ɗaya kuma abinci. Aikin su biyu ne, sai aka ba su guba su sama sarki, sai ɗaya sa ɗaya kisawa. Ɗayan da ya sa shi ne mai abinci, da ya zo zai ba sarki ya ci, sai shi wancan da yake ba da giya shi bai sa ba, sai ce wa sarki kakkace abincin nan, akwai giya a ciki, akwai guba a ciki. Sai sarki yake ci, sai shi ma wancan ya ce ai shi ma an ba shi gubar ya sa, shi ma ya sa guba. Sai ce ai bai sa ba, aka ce a to daga kusa. Sai aka nemi wata dabba aka bata abincin, aka bata giya, wadda ta ci abincin sai ta mutu. Dabbobi guda biyu, ɗaya ci abinci ɗaya ci abin, wadda ci abincin sai ta mutu. Kenan wannan ke da kai guba wancan ba. Sai sarki sai duka aje a riye su, duka aka yi su gidan kansu aka aje. Sai aka yi tari tare da Annabi Yusuf suka shiga. Yanzu sai suka yi mahulki, ɗaya yana shayar da giya, ɗaya kuma an rataye shi tsuntsaye suna cicika kanshi. Suka kama Annabi Yusuf suka ce mai ko za ka fasara mana. Sai ya ce ɗayanku amma ahadukuma fa yasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fa yuslabu wa ta'kulu at-tayru min ra'si wadiyal amru alladhi fihi tasaqqi. Ɗayanku zai cigaba da shayar da giya wanda bai sa guba ba, ɗayan kuma za a rataye shi tsuntsaye su ringa can kwakwalwar kanshi. Sai ɗayan ya ce kai wannan mulkin ba mu ma yi shi ba. Sai ya ce musu to qudiyal amru alladhi fihi tasaqqi, al'amari ya riga ya kare ba abinda zai warke. Abinda kuke nema ku sani shi ne wannan. Kuma kawai aka huddo su, ɗayan ya cigaba da shayar da giya, ɗaya kuma aka rataye shi. Shi wannan da ya cigaba da shayar da giya shi yanayi yana zaune, sarki yake neman shawara ya za a yi da wannan mulkin. Shi ya ga kat ya kawo an fasara kuma ya tabbata. Sai ce ma sarki to ni ina da wanda zai fasara muku wannan abu, dan haka ku tura. Gaya mai duka abin da zai shekara bakwai za ku yi ta yunwa, shekara bakwai ta abinci, shekara bakwai ta yunwa. Idan kuma kuna so ku daga cikin wannan kanki abin da kuka yi na shekara bakwai ɗin nan na lokacin da ake rakwai abinci, ku yi ƙoƙari ku taskance shi yadda biya lalace ba, saboda ku yi amfani da shi lokacin da za a yi farki. To ya za ku adana shi bai komi ba? Yadda za ku adana shi sai ce ku bar shi a cikin zangarniyar shi, hatsi ne ku bar shi a jikin tumin shi, kakku kudda shi. Idan kun bar shi aka bai lalace, ai shi ne sistemin yan ƙauye suke dame-dame suke sa a cikin rumbu, baya komi, inda sun sissuke shi ne suka aje tana ba lalace, in dai ba wani abu aka sami ba. Ai daga nan ne aka samu abu. Duk abin da ka bar shi a cikin zangarniyar shi, in dai wuri ne mai kyau ba zai lalace ba. Kai da abin da sarki ya gani tabbacin wannan abu kawai shi ne gaskiya abin, Annabi Yusuf sai ya ce mai ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun, yace ka sanya ni in kula ma da wannan bangare, ni kinnan zaka same ni mai amana ne kuma hallo zaka same ni mai kulawa. Annabi Yusuf daga gidan kaso direct ma kawai sai aka ce kai ne minista na noma da kula da abincin garin Musa. Yusuf alaihi salam ke. To shine wannan horin da suke na shekara 7. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah wannan azazzajin musulman da suke ya Allah ka jarabce su da irin wannan horin da lokacin Annabi Yusuf. Yake cewa Allahumma al'an lahyan wa ri'alan wa zakwan wa asiyya asqi Allah wa rasul. Ya Allah kuma tsine ma al-lahyan da ri'al su kuma wata kabila ce, zakwan su kuma wata kabila ce. Ita ri'al tantasib ila imril qais wannan insu kabila ce dai su ma haka daga cikin kabilu na Larabawa. Wa asiyya ita ma haka ne, asati Allah wa rasulahu sun saba ma Allah da manzon shi. Me suka yi? Zawwa suka yi sun musulunta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba su wajen mutum 70. Wa'inda a garin Madina ana kiran wa'innan mutanen mahaddatan Alkur'ani, mutane ne mai yake da suna jajirtattu wajen karatu. Aka ɗauka aka ba su don su je su karantar da su. Wa'innan mutanen suka kama ɗan ri'al da zakwan, suka kama wannan mutanen duka suka shi. To shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji zahin wannan abu. Sai da ya wata duk sallah in aka so sallah 5 ya tsini masa albarka. Ya ga wasu kai labari ri'al da zakwan da dukkan wa'inda suka ringa zalunci su. Inda a ce kamar zawa suka yi suka haɗinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, inda a ce kamar kawai irin wannan kafirci ne suka yi ake ta abin nan da su dama-dama, to zawa suka yi suka ce sun musulmi. Kuma aka ba ku mutane don su yi su karantar da ku, kuma ku so kashe su. Shi ne ma manzo sallallahu alaihi wasallam ciwo ya ringa musu wannan addu'a ta Allah ya tsine musu albarka. To kaga inda aka samu kenan manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi alqunutu ta neman wa'incan bayan Allah ya tsiratar da su, kuma ya yi alqunutu ta wa'innan su kuma Allah ya tsine musu albarka. Yace kuma kana ya kulu idza farika min alqunut Allahu akbar fi sujud, kuma idan ya kammala yin alqunutin shi sai ce Allahu akbar, sannan kuma sai sujuda. Sai malai ya ce alqunutu fil witr, alqunutu a witri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya qunutu fil witr, yana yin alqunutu a cikin witri. Fi raka'atil witr, a raka'a kenan ta witri ahyanan wani lokaci. Wa yaj'aluhu qabla ruku, kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana sanya shi kafin ruku'i. Qabla ruku kafin ruku'i kenan ya zo su biyu. Ana yin shi bayan an yi ruku'i, kuma an samu ana yin shi kafin a yi ruku'i. Kenan misali ana ƙari karatu kafin a yi ruku'i, kawai a daga hannu a yi alqunutu. Kuma an samu idan an ƙari karatu an yi ruku'i daga an taso kan aje sujjada Allah sai a yi ita wannan alqunutu. Alqunutu ban san ba ko kun lura wanda ake yi mafi yawa a sallar asuba a cikin wasu masallatai. Ai an lura ana yin ta, ya gani liman ya yi shuru a rasa ma menene ake taya da fara yin su sai a je sujjada. To ita wannan ana yi a sallar ta tafarilla, ta zo a sallar tafarilla ana yi gashi nan. Amma wani abu yake sanyawa ita bata zama ba rukuni na sallah, ya kasance kawai kamar yanda ake sujjada, ya kasance kawai in dai sallar asuba ce dole an yi alqunutu, babu wani. Amma idan wani abu ya faru, misali ana azabtar da musulmai a wani wuri wanda kuma kai baka iya zuwa ka taimaka musu, to daidai ne a sallolin kusa cikin addu'a ku riga alqunutu saboda Allah ya tsiratar da su daga hannun suka shiga. Amma a maida ta ita ma wani rukuni ne sallar asuba, dole sallar asuba sai an mata alqunutu in an taso ko kuma in za a je ruku'i, ya kasance an yi shurutun wannan an karanta alqunutu kwana aji, to wannan bai zo ba a sunna. Amma mu sani ba, akwai bambanci idan wani abu ya faru a duka sallolin na farilla ana iya yi, kuma in za a yi ta ba shuru ba ake yi. A'a, liman bayyanawa za ka yi ana cewa amin 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 har ƙarshe, ba a yin gum a ƙyale. bayan kuma a kyale kenan haka ake alƙumutu kenan ka amira ta rukuni na sallar asuba wannan shine ba daidai ba shine bai zo ba a sunna bata zama dole sallar asuba ko ya amma ta alƙumutu bai zo ba haka in wani abu ya faru da ana yi kuma ana yin a dukkan salloli ma ana yi sallar azhar ana yi sallar asr ana yi sallar maghrib sallar isha ana yi kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace وعلم الحسن بن علي رضي الله عنه ان يقول ماذا رسول الله يقول حسن ان علي بن ابي طالب نعم وعلم الحسن بن علي حسن يقول ان يقول ارنجا تشوا اذا فرغ من قراءته بالوتر اذا يا تاسو دغ قراءه شي توتر كان ماذا رسول الله يقول ده شي اكن يرنجا تشوا اذا يا تاسو دغ قراءه شي تا وتري idan ya kare kira shi ta wutiri yace Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala wannan sune la man ja minka illa ilayk wannan haka ake addu'a kenan ta alqunut Allahumma hadini fi man hadaytu zuwa kanki ya Allah ka shiryar da ni daga cikin waɗanda ka shiryar da su kuma ka bani lahiya daga cikin waɗanda aka ba su lahiya ya Allah ka mun afwa daga cikin waɗanda aka musu afwa wa tawallani fi man tawallat ya Allah ka soni kamar daga cikin masoyanka وبارك لي فيما اعطيت كما يا الله كمن البركه akan duk abin da ka bani wadini sharra ma qadaita kuma ya Allah ka kiyaye daga sharrin duk abin da ka kaddarta mini innaka taqdi wa la yuqda alayka ya Allah kake kaddartawa abin da ka so yake faruwa babu wani wanda yake yi a wurinka innahu la yazullu man walaita cewar babu wanda zai kaskanta inda ka so shi masoyinka bayya kaskanta wala ya'izzu man adaita kuma cewar dukkan wanda baka san shi babu ta yanda za a yi ya samu daukaka tabarakta rabbana wa ta'alaita la man ja minka illa ilayka kenan dukkan dangi na albarka ya tattaru zuwa gare ka kuma ka daukaka babu wani wanda zai sha babu wani wanda yake da wajen zuwa babu wani wanda yake mai da al'amuran shi zuwa ga wani illa ilaika sai zuwa wajenka subhanahu wa ta'ala wani ta cikin addu'a da ake fara yin alqunut da ita in yaso kuma yake kawo bukatunka da kake da yake sanya a ciki sosai gashi yayi addu'a ga Walid ibn Walid yayi addu'a ga Ri'al Wazqwan yayi addu'a kansu kenan wannan yake nuna maka kenan wannan da shi ake budewa in yaso kuma haka roki Allah wasu abu kuma misali abun ma da ya sanya kai ita alƙunu da na addu'in to ina so ita wannan ta wutiri da wadda ba ta wutiri ba dukkan su hukunci guda suke dauka alqunutu kamar wanda yana nuna maka an baka dama ka yi ta bayan ruku'i ko ka yi ta kafin ruku'i kenan an samu yayi a nan yayi a can kenan dukkan wanda kai ya zo a sunna ana yi kenan idan za ka yi kasance ka buɗe da wannan addu'a in yaso kuma ya ka sanyo bukatunka wanda kake da su wanda kake so ka yi a cikin alƙunutun ka magana kuma akan yin addu'a da Hausa to shi wannan lazima ma a sallah wasu abubuwa ne wanda Allah madaukakin sarki ya shar'anta kuma aka ba su kalmominsu wanda su ne kawai ake yi wannan kalmomin nasu kawai kokari za a yi a koya sai a yi su duk da cewa suna ganin ba laifi bane ba in ka zo sujada a hankali kai amma yanzu misali a cikin sallah muka zo muka buɗe karatu muka buɗe addu'a da Hausa abin fa ba karamin abu ne ba karamin abu ne duk da cewa abu ne wanda ikhtilafi ne ke da ku tsakanin malamu suna ganin ba laifi bane ai wasu suna ganin kuma a dakata akan wanda suka samu amma kuma sun tabbatar da in ka je sujada kana da buƙatu a ranka kai sujada a sirrance ka gaya ma Allah duk buƙatunka ka zo sujada kana da buƙatu ya Allah ka bani kaza ya Allah ka mini kaza ya Allah kaza kaza ne wannan daidai ne wannan ba matsala akai ko kamar jahariyyan kin nan shine wanda ke da koi abin tattaunawa a ciki wanda mun sani ba ko manyan malamai za su yi fatawa a kai duba da yin fatawa irin wannan da gaugawa sai Allah ya karɓi sa insha Allah eh ka sanya addu'inka daban aha shi abin da shari'a addu'i malamai sun nuna cewa abin da yi mutum duk da cewa wancan ba laifi bane idan ka ka addu'inka kai abin da yi mu ajiye hankalinmu mu koyi irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a da irin kalmomin da ya amfani wajen addu'a wannan zai ba mu dama ya kasance muna da garanti na cewa abin da muka faɗi daidai ne banda shi kuma mafi yawa buƙatun akwai irin abin da muke buƙata a cikin masa'adu da manzo sallallahu alaihi wasallam kenan kaga kawai nema ne zamu mu sani sai mu adana kayanmu in buƙata ta tashi sai mu zo mu faɗi hakan yayi kwanci hankali yayi nutsuwa da a ce kamar wane yana yi kai ma kana yi kuma ita amin da zakka yi bayan mai yin addu'a kai da shi gaba ki dai ku shiga cikin addu'a duk abin da ya roƙa wannan kalma da kai ta amin kana ciki kowa na ciki shine ake cewa kenan su ma mu sai su ringa ta amini su ringa cewa amin tare da limakin su na malaki cewa kenan abin guje samu ila sa malaki ta at-tashahhud al-akhir tahiyya ta karshe makan wujubu at-tashahhud wajibin yin wannan tahiyya kuma kana sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba'da an yatimma raka'atu rabi'a yajlisu lit-tashahhud al-akhir ba'da an yatimma bayan ya kammala raka'ar shi ta hudu ko kuma ta uku in magariba ce yajlisu lit-tashahhud al-akhir yana zama domin yin tahiyya ta karshe wa kana ya'muru fihi bima amara bihi fil awwal aw ma umira bihi fil awwal kuma yana umarni ayi abin da aka yi yanda aka yi a tahiyya ta fari kenan abubuwan da za a yi aka yi a tahiyya ta fari shine za a tahiyya ta karshe wa yasna'u fihi ma kana yasna'u fil awwal kuma yana duk abin da aka yi a tahiyya ta fari shine ake yi a tahiyya ta karshe yace illa annahu sai dai ni bambancin su kenan kana yaqudu fihi mutawarrika manzo sallallahu alaihi wasallam yana zama ya ake wannan zama ba irin zaman da aka yi wancan ba ai wancan zaman da aka yi na tahiyya ta fari zama ne ake yi a saman kafa ta hagu to shi wannan at-tawarruk shine yanda ake yin zaman wannan na at-tawarruk yace yufdi baurikahu al-yusra ila al-ard zai kasance wa yakhruj qadamaihi min nahiyatin wahida zaman yanda ake yin shi mazamunin ka na hagu zai zamna saman kasa zamanin ka na hagu zai zamna saman kasa kawakka kuma ta hagu ita kuma hekalan kwasota ta huto kasan cinyarka da kabrinka an gane wannan zaman yawwara shi haka ake wannan zaman wa yaj'alu al-yusra tahta faqzihi wa saqihi sai sanya kawashi ta hagu kalkashin cinyar shi da kabrin shi kenan sai ta dan huto kana sai kuma he zamna mazamunin shi sai zamna a saman kasa yace wa yansubul yumna wa rubbama farashaha ahyana, sai kuma kawashi ta dama ita kuma sai kawata, yanda ake kawata kenan ta yansu su kalli gabas, haka ake mata. Na'am, an fahimce shi? Yace wa rubbama farashaha ahyana, kuma wani lokaci yana shanguɗa kawata ta dama wani lokaci, kenan zaman sai an gwada shi kenan mu gashi. Na'am, jiwa zakai an gani ko? Ha? Ya juya yauwa, jiyo su gani ne can yauwa, haka zama yake. Na? Wani lokaci kuma sai shin muta ta ba, wani lokaci shin muta ta lokaci kuma ya kawata, kawata mu gani yau mun san sabu ne tai sai ya ce insha Allah. To ka san wani lokaci kuma wani yana dan jin wahala, akwai wahala ga wani wajen tsaye da kawan nan, zama ne mai dan wahala kadan in mutun ya saba kuma ya gani bai ba shi wahala, kuma zama ne wanda yake da wahala lokaci idan sau ya matsa sai gani, idan ka zauna sai gani kaji nan wani suke, kaji nan suke bangare. Na'am, a'a ba dole bane in kai zaman ka da wannan ba masala, tunda kaga a sallah asuba me raka'a biyu shi irin wannan zaman da muke na wanda ake zama a saman kawata abu shi ne ake yi, shi ba masala, shi zama wannan kamar in hali ya kama naka yi shi ana so ka yi shi saboda ya kasance ka samu ladan sunna, amma dan baka yi shi ba wani hay gani mai jiki ne da yawa bai wai shi, in ka ce dole ne sai an yi shi matsala da samu wani bai wai shi. Yace to wa yulqim wa kana yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu yatahamal alayha. Na'am, wannan bai dace ba, wannan zama ai magana akan shi ba zama raƙu ba ne, zama mini ne kenan. Yauwa, zaman kare zama ne wanda za a gwagware kwamun sai gabaki ɗaya zauna a ƙasa, wannan zaman ba shi. Malaki ta wa kana yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu yatahamal alayha, kuma wani lokaci sai ya damke a taurara da kyau, manzo sallallahu alaihi wasallam idan an yi wannan zaman sai ya damke da hannun shi na hagun, sai ya damke gwiwar shi, idan ya damke gwiwar shi ya tahamal alayha sai ya kasance kamar ya dogara da ita, kamar ita ce za ta rike mishi ikilibin. Ai, ko wanda bai gani zaman zai dan bashi wahala ba ikilibir, to he kai sa hannun shi wannan nagun sai ya rike gwiwar shi, sai kasance ya damke ta da kyau dan ta bashi ikilibir wajen zaman. An gane ko? Sallallahu alaihi wasallam yace wa sanna fihi salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam, manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya sunnanta yin salati a gare shi, kama sanna zalika fi tashahhud al-awwal, kama yanda ya sunnanta haka ayi yi mishi tahiyya ta farko. Wa qad mada hunaka ذكر الصيغ الوارده في صفه الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم يا رغا يا غباتا وجه امبتن ينت صفوفن يمش صلاه تكي صلى الله عليه وسلم ما نتي وجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم واجب تين صلاتي كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ما قال صلى الله عليه وسلم يا جوني ينا الدعاء اصلش لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي bai girmama Allah madaukakin sarki ba, bai yabi Allah madaukakin sarki ba, kuma bai yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Fa qala, sai yake ce mi ajjil hadha thumma da'ahu fa qala lahu wa li ghayrihi, sanan manzon Allah sai yace wannan din shi ya kira shi, sai yace mi saurara ka ji, kuma ya sanar da dukkan wanda suke wurin, yace idza salla ahadukum, idan ɗayan ku zai yi sallah, falyabda bi tahmidi rabbihi jalla wa az azza wa jal, ya fara da yabon ubangijin shi madaukakin sarki, wattana alaihi, kuma ya yabe shi, kuma yusalli wa fi riwayatin li yusalli ala nabi, sannan ya ma manzo sallallahu alaihi wasallam salati, kuma ya duku bima sha, sannan kuma ya ruki abin da ya ga dama. Wa sami'a rajulan yusalli famajjada Allah, kuma manzo sallallahu alaihi wasallam sai wata rana ya ji wani yana sallah, famajjada Allah, ya yabi ubangiji, ya girmama ubangiji, wa hamidahu, ya gode mishi, وصلى على النبي يما منزو صلى الله عليه وسلم صلاتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزو صلى الله عليه وسلم يكي تي مشي ادعو تجيب وسبت الله كروكي الله زي أمسى مكا كروكي أبن دكك يسوزا أباكا إذن كزو كما كي التهيا كما منزو صلى الله عليه وسلم صلاتي تو كندا غارنتن أب كما أمك الله من تي مكا تيوا دا أبن دكا روكا زا أباكا kenan kaga ba abun bai bane ba duk lokacin da ban mi sallah ko muka yi sallah idan mun zo tahiyya mu tabbatar mun yi at-tahiyya da kyau mun ma muzo sallallahu alaihi wasallam salati kuma hando mun yi roki Allah kan wasu bukatu wanda zamu ga irin addu'ar da muzo sallallahu alaihi wasallam ya koya sai ce wujubul isti'aza min arba'in qabla ad-du'a wajibtin yin neman tsari daga abubuwa guda hudu kafin ma ka fara addu'o'in naka kenan manzo sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwan da lazim tima ko da yaushe yana yinsu idan an yi at-tahiyya an kare akai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kare salatu ma ibrahimiyya allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wannan ita ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya kuma ita ce ake yi bayan yin tahiyya idan ka nemo wani salati daban kai ba wannan ba to a kullum inda kake je ka bata sallarka kaga ne ka dauko sallah abinda wani yayi da irin nan annabi ka gama ba ni bane kawai kai wanda annabi ya koya wannan kuma shine banda wannan babu wani wanda in kaga wani ma kawai wani ne ya tsara kanshi ka tsaya ga na annabi shine kwanci hankali ya yi nutsuwa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hallau sai yace yace idza fariqa ahadukum min at-tashahhudil akhir idan ɗayan ku ya kare yin tahiyya ta karshe falyasta'id billahi min arba yani musali ga Allah daga abubuwa guda hudu يقول يتي اللهم إني أعوذ بك يا الله لن يمنصني أغريك من عذاب جهنم دك عذاب توت جهنم ومن عذاب القبر دك عذاب تكبر ومن فتنة المحيا والممات دكما فتنة تا محيا والممات ترى يواد تمتوى ومن شر فتنة المسيح الدجال دكما شر فتنة تمسيح الدجال ثم يدعو لنفسه بما بداله سننكما مثل ما كان شعدوا da dukkan abin da ya bayyana gare shi wa kana sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yad'u bihi fi tashahhudihi yana yin addu'a yana addu'a da wannan kalmomin guda hudu a dukkan yin tahiyyar shi da yake yi wa kana yu'allimuhu as-sahaba kuma yana koyar da sahabban shi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum Allah ya rida da su kama yu'allimuhum as-sura min al-qur'an kamar yadda yake sanar da su sura ta al-qur'ani mai jawa نعم كما بغاني بي ake ni abinda ake da fitina ta rayuwa wani abu ya fitine ka a duniya akwai fitintunu da yawa suna nan wani abu he ja ka ka shiga cikin fitinar wannan misali yanzu wani he dawo da wata guguwar ta wasu ideology daban wanda ba na Allah da manzon shi ba he ja ka ciki kaje kai tafa gamniya kana tsammanin aikin Allah ne kake a ce ka cikin fitina ne kake ciki kuma fitina wani lokaci wani abu yana samun ka na musiba na cututtuka da sauransu su ma fitina ce yawwara ka gani fitina kuma ta mutuwa ita kuma na fitina ita kuma ta mutuwa fitina ta mutuwa har ka zo wajen mutuwa shedan bai baranta ina iya fitinar ina zawaye sha maka kai ko misali wanda ake ba mu labarin shi bai da lafiya ma'aikon shi da yan uwa aka rasa kan gadan wannan cuta to yana da dan abin hannun shi da haka ana taimakon magani an rasa to wannan ba Allah kuma ya fahimci cewa zuwa wajen boka da harkar tsubu haramun kuma shirka ce shi yana ji a jikin shi suka matsa akan cewa he an kira wasu yan gori an kira wane ne sun zo su mai tsubu yakiya suka yi yakiya wani ba Allah ya kiya yana cikin wannan halin washe gari ya mutu yanzu inda ba da yarda aka mishi wannan abin kawai mutuwa zai tunda lole babu kakkauta mutuwa zai babu kakkauta mutuwa zai saboda shi ma bukan mutuwa yake yun kuwa kuwa abin da yana bukan mutuwa shi ma mutuwa yake shi ma bukan duk abin da zai yi in Allah ya ga dama ne abin yake yi shi da kullum nake mamaki wani lokaci idan ana harkar balo misali za a ringa zuwa wajen bokaye wajen suku ana ta abubuwa nake cewa ni ina mamakin wani abin saboda mamakin da nake nace ni yanzu gani miki a gayyato barsa korayen misali ka kawo bokaye guda 11 ka sa musu mayo ina ta wadacin bokayen wannan yana da wahala su kai labari to ka gani kawai abu ne dai kawai ake zawa ake ni mamaki nake sai ga an yi an kare amma da wannan bi hana kuma ga an kokowa kullum ka gansu da kaya guda dayu a tarma a cikin su amma bi hana a kada su kullum mutum ɗaya ne yake gani shi kadai ne ba a kada ka duba yadda ake kokowa a Senegal in ka ga wani abin da ake a gaban kowa a yanka menene a zuba jinin a yanka tsari kala kala a kawo fitoduwa na rubutu a yi ta zubawa a ɗarma kaza a ɗarma kaza amma biya daga an kama ka an kada mutane ka gani abu ne wanda babu tabbas babu katba har ka Allah bace to wannan ita ce fitina he ga mutum ya zo gashi ga mutuwa ba Allah he ga ya saki hanya shine a hadisi na Ibn Mas'ud hadisi na hudu ne cikin arbun hadisi ai sun gashi ko yace inna ahadukum yace hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira bai sabuku alaihi alkitab zaga mutum inna dukum la ya'malu bi amali ahli janna yana ta aiki ne aljanna fitina ta mutuwa yadda zo ta rinjaye shi gashi ga mutuwa daga ya mutu aljanna zai kawai sai wani abu zo fitine sai abinda aka karanta mishi sai zo ya rinjaye shi dama Allah ya sani cewa karshen rayuwar shi ga abinda zai zo shi shikenan kawai mutum ya aikata aiki ne ya mutu daga ya mutu kuma shi wani kuma he ya zo mutuwa gak a lokacin nan kuma Allah zai taimake shi da kalmar shahada sai rasu mun ga kat akwai wanda ina ga dukkan mun san shi ina gani mai sunan shi wannan mutum sila wala sika wala sika ka gani tun bayo ba da ake rayuwa da shi wannan mutum kristan kawai rayuwa ta zo karshe ba Allah ne musulunta kuma kawai da yi musulunta ba jima bai na ji an ce ya mutu ka gani Allah ya taimake shi wannan mutum to haka ga wannan shine facebook alaihi kitabai gashi nan ya bayyana a gare mu mutum ya rayu tsawon rayuwar shi ya yi shekara ya kusa shekara 60 wannan mutum iya ta rayuwar shi a kirista amma da yayi rayuwa ta zo karshe bai koma ko ina bai zama ya musulunta kuma kawai Allah ya kiyaye shi to ka gani a garin nan ma ya na'am to ina ga anan zamu dakata sai mu tashi kenan addu'a wa qabla salam wa anwa'u abinda muka faɗa dai sai Allah ba mu lada ne muka kuskure Allah mana na'am